Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron jami'ar ne Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shushin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta BYY Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai Alfa Radio da ke Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan byhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 24 ga watan 11 a watan na November da yin shekarar 2017 A shirin namu ne yanzu muna dauke da rahoton sakin shugaban wata kungiyar raji da gwamnatin kasar Niger ta yi wani ta cafke a kwanakin baya bayan kallon majikin wani shiri na musamman da Murya Amurka ta gabatar a garin Jos dake Plateau Nigeria wasu daga cikin waɗanda suka kalli majikin sun yi kira ga gwamnati da ta dauki matakin gaggawa akan rikicin makiyaya da manoma kamar yadda muka saba a kowace juma'a ba mu da maudu'i ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira kuwa ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655 kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Jami'an tsaro a Masar da kafofin yaɗa labaran ƙasar suka ambata cewa mutane 235 ne ake zargin mayakan sa kai da kashe su a wani harin da suka kai a kan wani masallaci cike da mutane a yau Juma'a a yankin Sinai mai fama da fitino a arewacin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Nema ya ba da rahoton cewa hukumomi sun ce masu tsatsauran ra'ayin sun auna masu goyon bayan rundunonin tsaron ƙasar ne a dake cikin masallacin Al-Rauda dake cikin garin Biral Abdi dake yammacin ko kuma yamma kenan gaba da birnin ko kuma lardin Al-Arish. Wani mutumin da yake yace yana cikin masallacin wannan abin ya auku ya faɗa wa kafar yaɗa labaran ƙasashen Larabawa cewa an bindigar su hudu ne suke cikin wata mota a gefen hanya kuma suka bude wuta akan masu ibada a masallacin Juma'ar. Rahotanni sun ce jiragen yakin gwamnatin kasar sun kai hari a kan 'yan ta'addan a yankin Sina biyu bayan wannan kisar gilla a cikin masallaci. Shugaban Amurka Donald Trump da yake magana a kan wannan hari ya kira lamarin mummunar al'amari kuma harin ragwanci ko na matsorata da aka yi ta'addanci a kan mutane da ke ibada da basar hawa babbare sauka. Isra'ila makwabciyar Masar ta jajanta wa Masar biyu bayan harin. Isra'ila da Masar dai sun sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 1979 don tabbatar da aiki tare a kan tsaro.
Sannan kuma 'yan sandan London ba su sami wanda ya ji rauni a yau Juma'a ba bayan da suka gudanar da bincike da rahotanni suka nuni da cewar an ji karar harbe-harbe a wata tashar jirgin kasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga. Da fari 'yan sanda sun dauki mataki tamkar wannan wani hari ne mai alaka da ta'addanci amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba kuma babu shaidan harbi ko wani da harbin ya taba. 'Yan sanda masu makamai da waɗanda ba su rike da makamai sun isa inda lamarin ya auku tare da 'yan sandan sashen sufuri da suka ce wata mace ta samu karamin rauni a jikinta yayin da take barin wurin. Hotunan bidiyo akan shafukan sada zumunta sun nuna mutane na barin inda lamarin ya auku cikin gaggawa a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Oxford Circus. A wata sanarwa da ma'aikatar 'yan sandan masu kula da harkokin sufuri ta Burtaniya ta ce jami'anta sun hanzarta zuwa tashar jirgin bayan da suka samu rahotannin cewar an ji karar harbe-harbe a tashar.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da sabon shugaban Zimbabwe na farko tun kusan shekaru 40 a yau Juma'a kuma ya yi alƙawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye akan kawo sauƙi ga tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe yana fama da ƙalubaloli. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya ɗaure shugabancin ƙasar ce da take fama da ƙalubaloli daga mulkin kama karya ƙarƙashin shugaba Robert Mugabe wanda ya murabus a ranar Talata a wani yanayi na matsin lamba daga sojojin ƙasar da kuma jam'iyyarsa mai mulki. A jawabinsa na kama aiki Mnangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan basussukanta da ta ciyo da ƙasashen waje kuma za ta iya bakin kokarinta ta warware ta kunkuban da aka dora mata na shiga da kaya a cikin kasar, kuma zai aiki tukuru yanda ƴan Zimbabwe za su samu takardun kuɗi cikin sauki, alƙawarin da ya sa dimbin mutane suka yi shewa a wannan kasar da take amfani da takardun kuɗaɗe guda tara amma suka yi karanci a cikin kasar. Mnangagwa ya ce tsohon shugaba Robert Mugabe uba ne na kasar baki daya, amma kuma ya ce shugaban ya tabka kurakurai a baya ga wasu miliyoyin mutanen kasar Zimbabwe har yau dai. Mugabe jarumi ne gare su saboda kokarin samarwa kasar yanci daga mulkin Turawan Burtaniya da kuma mulkin farfata mai mara linjayi, amma kuma kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna zargin sa da tabka magudin zabe, kuma ya ba abokansa da iyalansa daman yin sama da fadi da dukiyar kasa.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a baya-bayan nan cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ita ce take da alhakin mummunar yakin shekaru hudu a kasar, kuma Amurka za ta yi amfani da martabar da wadda take da ita wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yaki. Akalla wani mai sharhi ya ce ya yi farin cikin jin kalaman jakadiyar. Amurka tana da hanyoyi daban-daban da za ta iya amfani da su na waɗanda a baya ba ta yi amfani da su ba, amma wannan lokaci ya kamata ta kawo ƙarshen yakin, in ji Brian Adeba, makaddashin daraktan wata cibiyar raya demokradiyya bai aje ake kira Enough Project da take lura da mummunar ta'asar da ake yi a wannan yaki. Ya ce wani abin da muke fada game da a kawo ƙarshen wannan yaki shine akwai buƙatar waɗanda suka haddasa wannan yaki su kuma su fara jin raɗaɗin matakan da suke ɗauka na iza wutar wannan yaki. A cikin matakan ya kamata su hada da har da matsin lambar hana shigar kuɗi zuwa ga mutanen da ke wannan aiki, kuma su fahimci cewa za su fuskanci shari'a sakamakon haddasa yakin, a cewar Adeba. Adeba ya faɗa wa shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus cewa a wannan mako Haley ta yi muhimmin kalami game da gwamnatin Sudan ta Kudu a ɗakin adana kayan tarihi na yadda ake gallazawa Yahudawa da ke nan a birnin Washington DC. Ce labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, kotu a Niger ta saki wani shugaban kungiyar Raji da gwamnati ta cafke a kwanakin baya. Ga rahoton Sulmumi da Barma.
Gwamnatin Jamhuriyar Niger ce ta shigar da karar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz saboda zarginsa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe, har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar majalisar dokokin ƙasa da kenan ya mai, baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma. Mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya ɗauki matakin rushe kungiyar Actis kafin a cafke shugabanninta. Sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku, alkalin kotun Yamai ya sallami Abbas Abdulaziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba ƙamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Matakin da ya faranta ran abokan tafiyar Abbas Abdulaziz irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafashi.
Sai mu ce ayo mun gode ma Allah, wannan jujina Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa su ci gaba da hudin duruwa, ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni, a kowane yanayi, wanda ba dan abin da yasa wannan ƙasa abin da ya mun saura hudin gaskiya.
Wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu ƙarfin gaskiya a tare da haka.
Babu ƙarfin gaskiya a wanke suke tas, ba su da komai, aka ce kunun jujina ce kunun sai su. Wa'ancin yara wanda aka tara su na banna su ne aka ce su biya kudin kwantar jika 100,000.
A firar da muka yi shi a ranar 29 ga watan Oktoba, jim kadan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna kone-konen tayoyi na zanta da shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari.
Kasan cikin taro mu ce tsara jama'a sai hakuri, kowa da abin da da niyyar da yazo, kowa da niyyar da yazo, mu dai ke tsare-tsare wanga shiri mun ce musu ka a tahi, sun ka kuke sun tahi, to ba mu iya tsaida su, ya muka ira.
To kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suke?
Ni dai ban ce ba kowa ta yi ba, nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana, wanda ya zo da wata aniya can daban ni ba shahini ba.
Hukuncin kotun ta yi mai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako akan tsarin kasafin kuɗaɗen 2018, wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Niger saboda yadda ake yi masa kallon mai ɗauke da wasu haraji masu matuƙar tsauri ga talakawan wannan ƙasa, yayin da hukumomi a nasu ɓangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla salamu mini barma muryar Amurka ta nuna shiri na musamman akan rikicin Boko Haram da ya addabi arewa maso gabashin kasar a Majigi bayan an gama kallon Zainab Babaji a garin Najos ta jiyo mana ra'ayoyin wasu da suka halarci taron Zainab Babaji gare ki
Al'ummomin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi, malaman addinai da kungiyoyi masu zaman kansu da su hada kai wajen magance matsalar makiyaya da manoma da ya addabi shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. A taron kallon Majigi da gidan rediyon muryar Amurka ta gabatar a nan jihar Plateau, masu ruwa da tsaki sun yaba wa VOA bisa kokarinta na hada wannan faifan bidiyo inda suka ce zai taimaka kwarai wajen yaki da fitintunu dake aukuwa a Najeriya.
Sunana Sani Suleiman. Hakika wannan bidiyo ya ba da tsokaci da lura mai kyau wanda zai taimaka kwarai da gaske gurin samar da waraka, gurin samar da sasanta da gurin samar da ci gaba akan wannan matsala da aka samu. Da nake kallon wannan bidiyo, abin da ya zo min zuciya shine matsala ta biyu da muke fama da shi yau a Najeriya na rikici tsakanin makiyaya da manoma, musamman a jihohin tsakiyar Najeriya.
Sunana Pharmacist Marcus Audu Kanda, chairman na matasa na Krista, wato Christian Association of Nigeria a Plateau State. Idan zamu iya samu wannan Majigi, misali mu tattara matasan mu ko a masallaci ko a ecclesia a nuna musu, sannan a yi gargadi a kawo kalmomi wanda zai sa mutane su gane cewa fa rashin lafiya, rashin zaman lafiya baya taba kawo alheri, to gaskiya zai taba zukatan mutane.
Shi ma mai magana da yawun kungiyar Jama'atul Nasrul Islam, Malam Sani Mudi, yayi tsokaci
lalacewar ilimi a Najeriya ta daga abubuwan da suka haifar da Boko Haram har ya samu gindin zama, saboda haka gwamnati sai ta ƙara ba da muhimmanci akan wannan, musamman ilimin addini da ake ganin kaman wani abu ne da aka yi shi a wajen makarantun gwamnati. Ya kamata ilimin addini ya zama abin da a Turanci za a ce integral part na ilimi da ake bayarwa a makarantun gwamnati.
Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Reshen jihar Plateau, Reverend Soja Bewaran, ya ce jama'a su yi haƙuri su yi zaman lafiya da juna.
Na ga wannan film abin da ya zo zuciyana, Allah ya sa ya shuka mana zaman tare. Muna koya wa mutane cewa Allah ya yi mu domin mu zauna tare. Allah bai yi mu domin mu nuna bambanci ba.
Shugaban gidan radio da talabijin mallakar jihar Plateau, Jefta Jack din, ya ce
the media organization ya kamata mu yi koyi da wannan documentary, kuma mu yi game da su damoyin da suna nan kasashe mu kamar na manomi da makiyayi.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau, Muhammad Nazif, ya ce kamata ya yi hukumomi su binciki hanyoyin da irin waɗannan mahara ke samun kayayyakin aikinsu.
Zaka ga cewa ga motoci, ga makamai, ga waye, ta ina makaman nan suke, ta ina suka samu waɗannan motoci Hilux da sauransu wanda suke amfani da shi, ta ina suke samun fetur ɗin da suke zuba waɗannan motoci suke yawo da suka yi ƙaura kuma suka koma daji, ta ina suke samun abinci? Idan an yi abin nan an samu rauni a wajen mutanensu, yaya ake samun medical care?
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla Zainab Babaji, masu sauraro, kamar yadda muka saba a kowace Juma'a za mu buɗe layin waya ne don ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan sai a shakata da wannan waka.
Ni burina mu so juna, mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Gama su mafarki wai araba suke, sun manta sun tsiya in tana hada ai shara take, in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take, ku gaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana. Gama su mafarki wai araba suke, sun manta sun tsiya in tana hada ai shara take, in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take, sami nazari karmi aikin da na sani ikhwana
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
shin madalla mun samu kira na farko daga jihar Jigawa ke magana daga Jigawa
eh Sadiq Muhammad me walda ne daga Jigawa
to Sadiq Muhammad me ra'ayin ka
eh ra'ayina zan yi tsokaci ne game da matakin da jihar Kano ta dauka
to muna sauraron ka
na tantance likitoci waɗanda ya kamata a tantance likitoci daga shan miyagun ƙwayoyi wanda hakan gaskiya bai dace ba saboda bai kamata a ce kamar likita ba yana shan miyagun ƙwayoyi kuma alhalin shi ne wanda zai duba mara lafiya
to madalla Sadiq Muhammad mun gode za mu tsallaka Potiskum wake magana daga Potiskum
salamu alaikum Alhaji Usman ne daga Potiskum Alhaji Usman baradin Dozi
to Alhaji Usman ina jin kaina a daga radion ka kadan rage radion ka sai ka kuma bayyana mana ra'ayin ka
gaskiya na dauke kama na goma wani guri
to ina sauraron ka menene ra'ayin ka a yau
ni ra'ayina a yau game da gwamnatinmu na Idan Jedai
muna jin ka
Idan Jedai ya muna abun arziki dan mu muna san lungu a gaskiya da muka yanzu motocinmu za mu je gida sai mun je mun ajiye a gadaka amma a yanzu alhamdulillahi kwanta ya mana har zuwa bayan gaji zuwa godewali zuwa gashin ya zuwa hawan jogo
to madalla haka ake so za ku mu tsallaka Zaria wake magana daga Kaduna Zaria
yawa sunana Musa daga garin Kwangila Zaria
to malam Musa ne ne ra'ayi
nake so in yi ga yau juma'a shine ina roƙon jami'an tsaro su ƙara zaki dantsi mun a irin ta'addancin ɗan ta da suke yi musamman a kwanan baya da aka dan samu ne hayaniya a zamfar din nan wannan abu bai mana daɗi ba suna kokari gaskiyar magana sannan kuma a mai girma gwamnatin jihar Kaduna domin Allah ina ƙara tuna mashi dan girman Allah mai girma gwamnati ba mu da asibiti a garin Kwangila a taimaka a ceto mu asibitin da aka ce an gina ba abin da ke ciki sai beraye da gajiyoyi a taimaka mai girma gwamna ni ne Musa daga garin Kwangila a Zaria
to madalla malam Musa Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji bari kuma mu tsallaka jihar Jigawa wake magana daga Jigawa
to assalamu alaikum kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
amin wa alaikum assalam Zaburansi Zaburansi me ra'ayinka a yau
to yau ra'ayina gaskiya ina so in yi magana akan wato ɗan majalisu walau dattijai da dattawa ko kuma abin nan gaba ɗaya ina so in yi magana akan cewar su sani babu wani ɗan majalisa da bai shiga rigar Baba Buhari ba san da wannan kuma su sani 2019 tana zuwa saboda haka mun shiga ɗan layar koyo da mu da su amma za mu haɗu kere iya yawo zabo iya yawo za a yi kacaf na gode daga wannan bazan kare shi ko ba muna godiya gidan re
to Zaburansi mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma Kaduna har ila yau wake magana daga Kaduna
Naziru Amir Hausawa barka da yammaci
barka ka dai
wake magana sala ne kamar da kullun kuma ina kiran ku daga gari mai albarka garin Rigasa dake a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Barsala menene ra'ayinka
to mutane suna ta cece ku ce dan shi Malam Atiku ya canza jam'iyya to ni sai in ga ita siyasa kowa da ra'ayin shi kuma da fahimtar sa
kuma shi ba zai zama to dan mutun ya fito bai da ra'ayinsa ba a ce a kila ko na alƙawari da suka yarjejeniya ne yaga ba a cika masa ba tunda ita siyasa kaman jari hujja ne in ka zuba ga abin da zaka iba an kaga baka iba ba to ba laifi ba kaga sanda ya dawo APC ana ta ba kiku mutumin kirki ya yana kishin arewa to yanzu ko me dan ya ce ya fita kuma za a abin nan ra'ayi ne da fatan mutane za a ba kowa da ra'ayinsa da fatan za ku tashi lafiya
to madalla Murtala sai kuma har yanzu dai muna Kaduna wake magana daga Kaduna
Malal Naziru barka da yamma
barka ka dai wake magana
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
a to mai radio da recorder yaya menene ra'ayinka a yau
ka jira shigo da dariya ni ra'ayin mutane da dan ban dariya ne
to muna sauraron ka kai ma
to alhamdulillah Malal Naziru da wannan dama muke so mu samu dama mu mika godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba wannan bawan Allah shugaba Ilyasu Garkin Daura haihuwar da Allah ya ba shi jiya da ɗiya mace to muna taya shi muna da farin ciki Allah ya raya wannan yarinya da kyau Allah ya raya ta Allah ya raya ta rayuwa mai kyau
to
da ra'ayi dai a yau gaskiya ni abin da nake gani ya kamata idan kamar mutane da suke ta ba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara na magana cewa ya hakura takara na 2019 to ni na ganin ita dai rayuwa da rashin lafiya duka abu ne a hannun Allah yake idan shugaba Muhammadu Buhari ya ga yana da lafiyar da zai iya tsayawa takarar shugaban kasa to ya tsaya takara idan kuma ya ga ba zai iya ba to kaga mu zamu so a daga shugaba Malam Muhammadu Rabi'u Kwankwaso Limamu Dariko Kwankwasiya shi muke fatan Malam Muhammadu Buhari daga mana shi a matsayin shugaban kasar Najeriya to insha Allah idan aka yi mana haka to mun san an tabbatar da cewa ana kaunar mu ɗan Kano da muna korafin shugaban kasa bai je Kano har yanzu har
da hello to na kiran san line Malam Musa mai radio da koda ya yanke har yanzu dai muna kan waya kuma muna cikin garin Kaduna har ila yau hello wake magana daga Kaduna to na kiran san layukan namu sun ba sa shigowa hello assalamu alaikum
hello
assalamu alaikum wake kira da kuma ina ake kira
na Nasir Mamman da jahar Kebbi Zuru local government Koto area
to Nasir Mamman menene ra'ayinka a gurguje
ra'ayina shine da ina ƙara jira da ciyaman din Zuru yawon nan da yake yi bai bai wa a ce kana ciyaman da gari wai sai ka je ko baka zama gari sai ka je Kebbi sai albashi yayi sannan ka dawo ni shine kuka yana ci sannan ya iya magana har yanzu bai iya magana ba wai muna da kure ciyaman muna da ciyaman ya je Kebbi mu za a gora mu zuwa Kebbi da kawai taka daga nan Zuru har Kebbi da kawa bai kai ni zon da guja ba don haka muna kira gare shi da ya zo ya dawo gida ya dinga saurare ku ke mutane
to Allah ya sa wanda aka yi wannan kira domin shi ya ji bari mu tsallaka kuma ka tsina hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah kana magana da Sahabi Ibrahim Dinda jahar Katsina
to Sahabi a gurguje saboda ba mu da lokaci menene ra'ayinka
to ni ra'ayina akan waɗanda suke farfaganda kan tsohon gwamnan mu Shehu Ibrahim Shehu Shema waɗanda suke murna abubuwan da ke faruwa a tare da shi su ma muke tunanin su jira nasu lokacin
to masu saurare a gurguje anan zamu dakata saboda bamu da lokaci sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu zamu sake bude layukan namu kamar kullun ku ci gaba da kira a samu
yanzu kuma ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka shugaba Donald Trump yayi magana kan gwagwarmayar waɗanda suka rayu kuma suke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnati masu danniya masu bin tafarkin karrama kwamisinanci inda ya ayyana 7 ga watan Nuwambar shekarar 2017 a zaman ranar tunawa da karrama waɗanda tsarin na kwamisinanci ya rutsa da su ranar ita ce cikar shekaru 100 tun juya hali na mulkin Bolshevik da aka yi a Rasha juyin mulkin da Vladimir Lenin ya jagoranta ya bude hanyar kikkiro da jamhuriyar Soviet tun daga ranar yawan kashe-kashen mutane da korarsu daga bakin aiki da janyo musibar yunwa da gangan da bayanai masu tada hankali daga sanannen sansanin ladabtarwa da ake kira Gulag wadda baki daya masana suka kiyasta sun haddasa mutuwar mutane miliyan 20 zuwa 30 a tsohuwar tarayyar Soviet A wani jawabi da ya fito daga fadar White House, shugaba Trump ya karrama waɗanda dukkanin mulkin communist ya rutsa da su. Yana mai faɗin cewa ba wani abu bane communist illa manufar siyasa da ta saba wa ƴancin walwala da wadata da kuma mutunta rayuwar ɗan adam. A cikin ƙarni da ya wuce, inji shugaba Trump, tsarin communist a duk faɗin duniya sun kashe mutane fiye da miliyan 100 kuma sun ba da dama a ci zarafin waɗansu fiye da haka. Da wasu abubuwan takaici da ba a faɗa, waɗannan tsangayoyi bisa yaudarar ƴanto mutane, sannan a hankali aka kwace musu ƴancin da Allah ya ba su cikin dabara na bin addinin da suke so, ƴancin cuɗanya da sauran hakkoki masu yawa da ba za a iya misalta su ba. Jama'ar da ke neman ƴanci sai hukumomi suka danne su ta wajen amfani da matsin lamba, tarzoma da tsoratarwa. Mutane miliyan 100 waɗanda na tafarkin mulkin irin na kwamisananci ya rutsa da su sun hada da mutanen da suka mutu ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin kwamisananci a cikin ƙarnin da ya wuce. Sai dai ranar karrama waɗanda aka musgunawa ƙarƙashin tsarin yana ci gaba da karrama waɗanda suka rayu da kuma waɗanda ke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin na ƴan communist. Yau shugaba Trump ya rubuta, muna tunawa da mutanen da suka mutu da waɗanda suke ci gaba da fama ƙarƙashin tsarin kwamisananci, a tunawa da su da kuma karrama bajintar su da jajircewar su na ganin sun yaɗa ƴancin kai da zarrafi a faɗin duniya. Al'ummar mu sun jaddada ƙudurin su na haska fitilar ƴanci ga duk mabuƙatan ganin walwala da ci gaban rayuwa mai ma'ana sun tabbata. Sharhin muryar Amurka kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da bayani, ku rubuta wa editorials VOA a Washington DC lamba 2027. Za ku kuma iya yin bayani da duba duk editorials ɗinmu a VOA editorials homepage, wato www.voanews.com/editorials.
To madalla yanzu kuma ga babban makeri da labarai amma a takaice.
Jami'an tsaro a Masar da kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ka ambata cewa mutane 235 ne ake zargi wato mayakan sa kai suka kashe su a wani hali da suka kai a wani masallaci da ke cike da jama'a a yau Juma'a a yankin Sinai mai fama da fitinu a arewacin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar NEMA ya bada rahoto cewa hukumomi sun ce masu tsauran ra'ayin sun auna magoya bayan rundunonin tsaro ne a masallacin Al-Rauda da ke garin Birel Abdi da ke a gaba wato yamma kenan ga babban birnin Al-Arshi. Wani mutumin da yace yana cikin masallacin da wannan harin ya faru ya fada wa kafofin yaɗa labaran Larabawa cewa ɗan bandigar su hudu ne suke a cikin wata mota a gefen hanya suka bude wuta akan masu ibada a masallacin Juma'an. ‘Yan sandan London ba su samu wani wanda ya ji rauni ba yau Juma'a bayan da suka gudanar da bincike akan rahoton da suke nuni da cewa an ji karan harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga. Da fari da ‘yan sanda sun ɗauki matakai tamkar wannan wani hari ne mai alaƙa da ta'addanci, amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba, kuma ba su samu shaidan harbi ko wani da harbi ya taɓa ba. ‘Yan sandan masu makamai da waɗanda ba su riƙe da makamai sun isa inda lamarin ya auku tare da ‘yan sandan sashen sifili wanda suke cewa wata mace ta samu rauni wato ƙarami a jikinta yayin da take barin wurin.
To madalla da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.